Thank you all for being here this morning. Please sit down. We're trying to do something different this time.
Na gode da nzo cikin wannan safiya muna so mu yi wani abu daban a yau.
As I come to Nigeria.
Duk lokaci da nake zuwa Nigeria.
In coming to Nigeria, I see poverty.
Duk lokaci da nake zuwa Nigeria ina ganin talauci.
I've been to Miango right after 200 odd people were killed.
Na tafi Miango wani wuri a Jos inda mutum 200 aka kashe su.
Our staff is constantly out with sickness, malaria, typhoid.
Sannan kuma a wurare da yawa na kan ga cututtuka kamar ta malaria da typhoid.
You have to understand.
Yana da muhimmanci ku fahimta.
That is a sign of judgment.
Wannan ko ainihin alama ce ta hukunci.
It's a sign of judgment on those who call themselves Christian.
Alama ce ta hukunci ga waɗanda suke kiran kansu Krista.
God sends war.
Ubangiji Allah kan turo yaki.
God sends famine, poverty.
Allah kan turo yunwa da kuma ainihin talauci.
God sends sickness.
Allah na turowa da cututtuka.
It is from the hand of God.
Duka wa'annan ko daga hannun Ubangiji Allah ne.
When you see these things,
idan ko kuka ga wa'annan ababai,
and you believe in God,
sannan kun gaskata da Ubangiji Allah,
you must,
dole ne,
you must,
dole ne,
you must,
dole ne,
ask yourself the question,
dole ne ku tambayi kanku wannan tambaya.
Why is God doing this?
Menene yasa Allah ke kawo wa'annan ababan?
I've done Q&A in half or how many states have we been in? 13 states.
Na yi tambayoyi da amsoshi a jihohi da yawa a Nigeria.
And everybody goes, the Fulani.
So da yawa mutane na cewa ai Fulani ne.
Boko Haram.
Ko kuma su ce Boko Haram ne.
And I don't hear Christians say.
Amma ko bana ji inda Krista ke cewa.
What they must say.
Ko kuma su faɗa da cewa.
Is what are you doing, God?
Menene Ubangiji Allah kake yi?
Because it is God.
Saboda ko Ubangiji Allah ne da kansa.
Who is sending Boko Haram?
Yake turo wa'annan ainihin Boko Haram.
It's God that's causing your country to be filled with kidnappers.
Allah ne da kansa ya bari kasan ku ta cika da masu sace mutane.
It's God that causes such sickness through your country.
Allah ne ya bari cututtuka sun cika a cikin kasar ku.
Because God is trying to wake up the church in Nigeria.
Saboda Allah na kokari ya ainihin fallakar da ayyata da ecclesia da ke Nigeria.
But I don't hear.
Amma ko ina da sani anan.
Those who call themselves Christians.
Waɗanda suke kiran kansu Krista.
Why God?
Suna cewa menene yasa Allah?
They go, why Boko Haram?
Suna cewa me yasa Boko Haram?
Why the Fulani?
Me yasa Fulani suke afkowa?
Why the corruption?
Me yasa cin hanci da rashin?
Why the police asking for bribe?
Me yasa ƴan sandan mu suna karɓan cin hanci da rashawa?
But they don't go, why are you doing this, God?
Amma ko Krista ba sa tambayan Allah me yasa kake yin wa'annan ababai?
Why are you doing this, God?
Me yasa Allah kake afko mana da wa'annan bala'i?
So I'm doing this conference.
Saboda haka ina yin wa'annan taron bita.
Arise and Walk is doing this conference.
Ita ko kungiyar nan ta Arise and Walk tana yin wannan taron bitan ne.
Because we want.
Saboda ko muna bukata.
We greatly desire.
Maramarin mu ko ita ce.
The church in Nigeria.
The Chewa Ecclesia de Nigeria.
To understand.
The Fahimchi.
Why Nigeria.
The Fahimchi the Lilin de Sa Nigeria.
Is like it is.
Tana ainihin matsala da take ciki yau.
Because the word has the answer.
Saboda ko ainihin kalma tana da amsar.
But if you won't read the word of God.
Idan ko ba kwa ainihin nazarin maganar Allah.
You won't have the answer.
Ba za ku taɓa samun wannan ansar ba.
I want to change subjects.
Na so in canja ainihin darasin.
Every man in this room.
Kowanne namiji da ke wannan ɗaki.
If your wife.
idan ko matarka
committed adultery
ta yi zina,
how much comforted would you be
yaya ko za ta gamshe ka
if she called her adulterous lover
idan ko ta kira wannan mazinacin da yi zina da ita
by your name
har ta kira shi da sunanka.
If my wife
idan ko matata
was having an affair
tana ainihin yin zina da wani
with a 25 year old
da yaro da ke mai shekara 25
black man
wanda ko ainihin ko bakin fata ne
that was 5'4"
wanda ko ainihin tsayinsa ba ta kai mita 5 ba,
how much comforted
wannan ko za ta iya gamsan gamsata
do you think I would be
kuna ganin ko Ubangiji Allah zai iya samun Joshua
if she called his name Dan
idan ko matata ta kira wannan yaro da sunana Dan.
I want you to think about this.
Ina so ku yi tunani game da wannan.
This is the problem with Nigeria.
Wannan ita ce matsalar da take a Nigeria.
Do you think
kuna gani kamar
that I would be more upset with my wife
cewa zan yi fushi da matata
calling her adulterous lover Dan
wadda take kiran mazinacin nan da take kwana da shi a da sunana
then I would be a stranger that is sleeping with someone
da zan yi da ainihin ko wani bako wanda ban san shi ba wanda yake kwana da wani daban.
The church is the bride of Christ.
Ecclesiar Allah ko ita ce amaryar Kristi.
God finds no comfort.
Allah baya samun gamsuwa.
If you name your idol,
idan ko kuka ainihin mai shi gumakakku.
Biblically, your adulterous lover.
Ko kuma wadda ake kira mazinaciyar mai kaunarku.
He is not pleased with you.
Ubangiji Allah ko baya jin daɗi da ku.
Because you call your adulterous lover Jesus Christ.
Yayin da kuke kiran ainihin mazinacin nan da sunan nan na Yesu Kristi.
I want to ask you a question.
Na so in tambaye ku wata tambaya.
It's a really simple question.
Tambaya ce wadda take da sauki.
How can Christians stop being attacked by Muslims?
Yaya ko Krista za su iya tsayar da wannan afkowa da musulmai ke afko musu?
Because I can give you an answer that I guarantee will work.
Saboda ko zan iya ba ku amsa da na tabbatar da cewa za ta yi aiki.
Just stop calling yourself Christians.
Ku dai bar kiran kanku Krista.
And this is a really important concept.
Wannan na da muhimmanci kuwa sosai.
If some woman who is not my wife,
idan ko wani wata mace da ba matata ba ce,
commits fornication,
ta yi ko ainihin fasikanci,
would I be angry towards her?
Zan ko yi fushi gare ta.
I would be angry towards my wife.
Zan fi yin haushi ne akan matata.
For committing fornication.
Wanda ta yi fasikanci.
Because she's my wife.
Saboda ita ko matata ne.
If the church.
Idan ko ecclesia.
And I brought saying the visible church.
Idan ko ecclesia da take a bayyane.
In Nigeria.
A Nigeria.
Stop worshiping idols.
Idan suka bar bautar gumaka.
The Muslims would stop.
Su ko ainihin musulmai za su tsaya.
Just stop calling yourselves Christians.
Ku ba daina kiran kanku Krista.
Give your idol some other name.
Ku ba wa gumakunku wani suna daban.
Exodus 20 verses 4 through 6.
Fitowa sura 20 aya 4 zuwa 6.
You shall not
ba za ku
make for yourselves a carved image
ba za ku maida wa kanku ainihin gumaka ba
any likeness of anything
ko kuma wadda take da wata sifa
that is in heaven above
dake sama ko kuma a ƙasa
or that is in the earth beneath
ko kuma yana karkashin kasa,
or that is, or excuse me, or that is in the water under the earth,
ko kuma wanda ke cikin ruwa a karkashin kasa,
you shall not bow down to them,
ba za ku durkusa gare su ku bauta musu,
nor serve them,
ko kuma ku bauta musu ba,
for I the Lord,
saboda ni Ubangiji Allah,
am a jealous God,
ni Allah mai kishi ne,
visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations.
When the koyake yin sakayya kan zunubin iyaye akan yayan su tsara zuwa tsara har kashi hudu,
of those who hate me,
ga wayanda suke kiyayya,
but showing mercy to thousands,
amma ko ina nuna jinkai ga dubbai,
to those who love me,
ga wayanda suke kaunata,
and keep my commandments,
suna kuma kiyaye dokokita.
If you don't know his commandments,
idan ko baku san ainihin dokokinsa ba,
you are an idolater,
kai fam bai bautar gumaka,
and when you call yourself a Christian,
idan kana kiran kanka krista,
God doesn't go, oh, at least he called himself a Christian,
Allah ba zai ce ai wannan tunda ya kira kansa krista ai krista ne ba,
instead God says, oh, send Muslims,
amma ko Allah zai ce zan tura musulmai,
so maybe they'll start calling themselves even Muslims,
wanda ko zan tura su su sananta musu,
for I am a jealous God,
saboda ni Allah ne mai kishi,
I don't want a bride that commits fornication and adultery,
ba na san amarya da take zina ko kuma fasikanci,
in Nigeria,
a Nigeria,
you love to go,
kuna ko kaunar ku ce,
we're all united,
ai dukkan mu muna haɗaɗɗe tare,
the people who want to have their churches filled with tongues,
da wanda ko suke so su cika ecclesiyan su da kayayyuka,
the people that want to worship the pope,
wanda ma suke so su bauta wa Papa Roma,
the people that just want to have a holy experience and then walk out of the church and fornicate with the world,
wanda suke cewa muna da ruhu mai tsarki amma sai su fita su cigaba da zina da fasiki,
you want to say but we're powerful,
amma ko za su ce muna da iko,
it doesn't matter what we believe,
ba ta ma da muhimmanci abinda suka ga kasta,
because we call our God,
saboda ko muna kiran Allah mu,
Jesus Christ,
muna kiran ainihin gumakan mu Yesu Almasihu.
One person's Jesus Christ,
wanne ne Yesu Almasihu,
is the pope,
shi Papa Roma ne,
another person's Jesus Christ,
wanne ko Yesu sa shi ne,
is a guy who's an ATM machine,
wanne ko yake tuta akan ainihin machine din cire kudi,
it just prints money for you,
yana ciccire kudi a cikin ecclesia kamar machine na ATM,
and you think God is pleased,
kuna ganin Allah kana gamsar sa,
when you say but we have unity,
am idan kuna cewa ai muna da hadin kai,
you think God is stupid enough,
kuna ganin kamar Allah wawa ne,
you think he is ignorant enough,
kuna ganin ko shi kumama ne,
that you can commit adultery,
ba ku cigaba da yin zina,
with this world,
da duniyan nan,
you can commit adultery,
zaka iya yin zina,
with the idols of this world,
da ainihin allolin wannan duniya,
and God,
sannan ko Allah,
is going to be pleased,
Allah ko za ta gamshe shi,
because you call him Jesus Christ,
saboda kuna kiransa Yesu Almasihu,
God is not pleased by that,
Allah Ubangiji ba gamsar sa take ba idan muka kira sunansa Kristi.
Do you think I would be pleased,
kuna ganin kamar Allah zai samu zai ji dadi,
if my wife,
idan ko matata,
could not tell the difference,
ba za ta iya bambanta,
between me,
tsakanina,
and a 25 year old,
da wannan yaro mai shekara 25,
5 foot 4,
wanda ko guntu ne mai,
black man,
dakika 6 dakika 4,
do you really think I would go, well, that's wonderful,
idan ko matata ba ta iya bambanta tsakanina da wannan yaro ba, kuna ganin ni zan ce ah haba yana da kyau,
my wife loves me,
zan ce muku ah matata tana kaunana,
but she has no desire,
amma ko ba ta da wani marmari,
to know who I am,
da san ko ni wane ne, ni da nake mai gidanta,
do you really think she'd be pleased by that,
kuna ganin za ta zan iya samu gamsuwa da wannan,
If your wife did that,
idan matanka ta yi maka haka,
committed adultery,
tana ainihin zina,
but then walked and said, hey, but I call him by your name,
sai ko ta zo bayan ta yi zina da wannan dan iskan ta ce ai ina kiran sa ma da sunanka.
Do you see how ridiculous this is?
Kun ga yadda take da babban muni halayyar da muke ciki.
As ridiculous as that is,
kamar yadda take da babban muni,
it's the first thing,
ita ce na farko,
that the people of God do,
farkon abinda mutanen Allah ke yi,
after they enter into covenant with God,
bayan sun shiga cikin babban yarjejeniya da Ubangiji Allah.
Exodus
32,
Fitowa
sura 32, verse 2.
And Aaron said to them,
sai Haruna ko ya ce masu,
break off the golden earrings,
ko ainihin kakkarya dukkan zinariya,
which are in the ears,
wadda suke daga ƴaƴan kunnanku,
of your sons,
da kuma abun kunnan ƴaƴanku maza,
and of your daughters,
da ko na ƴaƴanku mata,
of your wives, your sons and your daughters,
da ko ƴaƴanku maza da kuma ƴaƴanku mata,
and bring them to me,
ko kawo mini, ku kawo su gare ni.
So all the people,
sai dukkan mutane,
broke off the golden earrings,
suka kakkarya dukkan zinariya da ke na ƴaƴan kunnuwa da sauransu,
which were in their ears,
wa'anda suke a kunnuwansu,
and they brought them to Aaron,
suka kawo su gare Haruna,
and he received the gold,
ya ko karɓi dukkan zinariya,
from their hand,
daga hannayensu,
and he fashioned it with an engraving tool,
sai ko ya ainihin ƙira su da wata babban makamin ƙira,
and he made a molded calf,
sai ko ya maida ainihin aholakin nan.
Then they said,
sai suka ce,
this is your God,
suka ce wannan shine Allahnku,
O Israel,
ya bani Isra'ila,
that brought you out of the land of Egypt,
wanda ya fito da ku daga cikin kasar Masar.
They see God,
sun ko ga Allah.
They see his thunders,
summa ga ainihin ko ka'idarsa.
They see his lightning,
summa ga ainihin walƙiyarsa.
The earth is trembling,
duniya da kansa take girgizawa,
because of the presence of the Lord,
saboda kasancewan Ubangiji Allah.
But they go,
amma ko sai suka ce,
we'll call our calf,
mu ko muna kiran wannan dan maraki,
Jehovah,
sunansa shine Jehovah,
and then he has to be pleased,
shi ko dole ne ta gamshe shi.
If you think,
idan ko kuna gani,
Jesus Christ,
yes, al-Masihu,
is pleased,
yana samun gamsuwa,
because you lie about who he is,
saboda ƙarya da kuke yi akan wane ne shi,
but you say this is the God,
amma kuna cewa wannan shine Allah,
that freed me of slavery to sin,
shine ya fidda ni daga kanyin zunubi.
You are not like Moses,
ko ba kamar Musa bane.
You are a son of Aaron,
ko ɗan Haruna ne.
You are an idolater,
ko fa ainihin masu bautar gumaka ne,
who thinks that you can make a God according to your own mind.
Inda ko kuna ganin ko za ku maida Allah ya zamanto daidai da abin da ke tunanin zuciya.
And then you can forget,
sai ko ku manta,
who the real God is.
Manta da ainihin Allah na kwarai.
And he won't do anything.
Sannan kuma kuna ganin ba zai yi komai ba.
You think, as long as I call my idol,
kuna ganin ko da zara ina kiran ainihin gumakata,
as long as I call him Jesus Christ,
idan ko na samu gumakan da nake kiransa Yesu kawai,
as long as I hold a cross,
idan ko na rike ainihin giciye kawai,
then God will be pleased with me,
cewa Allah zai ji daɗin abin da nake yi.
You think of a God,
kuna ko tunanin wannan Allah,
that is an idiot,
wanda ko shi ko kumama ne,
because you wouldn't fall for that,
saboda ku kanku ba
If your wife slept with another man, but she called him by your name, you would not turn around and say, but at least she loves me. That's where the church of Nigeria is.
In the ecclesia of Nigeria,
you don't care about doctrine. Which means you don't care about God. Do you understand why God's wrath is upon you? And I'm not saying all of you. But all of you embrace the idea. As long as we call our God by Jesus Christ, He'll be pleased with us. Unity. Christ did not come.
Yes, Almasihu be zone do min ayantuaba.
He came to divide.
Yazo do min yararabara.
That's what it says in his word.
Abunde ba dake nan cikin kalmarsa.
Just like the first thing in Genesis.
Kamar yadda take abu na farko dake cikin farawa.
I will divide the light from darkness. And the last thing in Revelation, I will cast those who offend into utter darkness. And I will cast, take those who are pleasing to me into perfect light. From the beginning to the end of the Bible is about the vision. And you want to say, Roman Catholics, Assemblies of God,
and Assemblies to God,
PFN,
the Kuma PFN,
Equa,
Koken,
on and on.
Dikade the sorrows, akay.
It doesn't matter what we believe.
Patamada, when you mentioned Koda, meaning Muka Gaskata.
Because at least we call our idol Jesus Christ. So God has to bless us.
Allah ko dole karim.
He has to, because we can manipulate the creator of all things. Because he is such an idiot. He is such a fool that he won't be jealous if when we commit adultery, we just call him Jesus Christ that we're sleeping with. God has to be pleased with us because we call him Jesus Christ. That wouldn't fool a single husband in this room. But you think, it fools the creator of all. God says, I am a jealous God. I am a jealous God. I am a jealous God. Calling your God by the name Jesus does not appease his jealousy. It does not appease
ba ta ko ainihin gamsar sa
his jealousy
ta gurin kishi da yake da shi.
They make the golden calf
sun ko ainihin wannan suka kira wannan dan maraki.
And then they God rebukes them for it. He tells Moses, I'm going to destroy all of them.
Sai ko Allah da kansa yace zan halakas da su gabaki daya.
I will raise up a nation from your loins.
Zan ko ta da kasa da take daga cikin zuriyarka.
I'll destroy all of Israel.
Wanda ko zan halakar da dukkan bani Isra'ila.
That's how pleased they are.
Haka ko ta gamshe su.
That they called their idol Jehovah.
Suko sun kira wannan gumakar su da sunan Jehovah.
God is the same yesterday.
Allah ko shine ainihin daidai da jiya.
He is the same today.
Shine kuma yau.
And he will always be the
same. Shine kuma zai kasance har abada abada.
He said, I am going to wipe them off the face of the earth.
Yace zan ainihin kauda su daga fuskar duniya.
Because they called their idol Jehovah.
Saboda suna kiran sunan Allah su da Jehovah.
I want you to think about it.
Ina so ku yi tunani game da wannan.
Understand the long suffering of God.
Kuma fahimci hakurin Ubangiji Allah.
That Boko Haram,
inda ko Boko Haram
has not destroyed,
inda Boko Haram bata riga ta halaka,
every single church in Nigeria,
inda Boko Haram bata iya mata ainihin halakar da kowanne ecclesia
da yake Nigeria. Because you do not care,
saboda ku fa ba ku kula ba,
about the difference between the holy and the profane. You think as long as I say the magic words Jesus Christ,
yes, I'm Messiah,
then he can't do anything. You're wrong. He sends Boko Haram.
Shine ke turowa da Boko Haram.
He sends the Fulani.
Shine ke turowa da ainihin Fulani.
He sends the kidnappers.
Shine ko ke.
He sends the corruption.
Shine ke turo da masace mutane. Shine ke turowa da cin hancin rashuwa.
He sends the corruption in your government.
Shine ke turowa da cin hanci da rashuwa da ke cikin gwamnatinku.
He sends the sickness in your society.
Shine ke turowa da cututtuka da take cikin ainihin al'ummanku.
You should see all those things.
Ku ku ga wa'annan ababai.
It's the mercy of God.
Ku gansu a matsayin ainihin jinkan Ubangiji Allah.
You should see them as the mercy of God.
Ku dube su ku gani a matsayin jinkai ne na Ubangiji Allah.
In Jeremiah.
A cikin ko Irmiya.
The end of Jeremiah.
Idan muka duba Irmiya.
After God sent the Egyptians, after he sent the Babylonians three times.
Bayan ya turo Babiloniyawa da Masarawa so uku.
The remnant of the Jews, they fled to Egypt.
Sai ko ainihin waɗansu Yahudawa suka koma Masar.
And God wiped out Egypt.
Sai Allah da kanshi ya kau da dukkan ainihin Masar.
To wipe out the Jews.
Saboda ya kau da dukkan Yahudawa.
Babylon conquered Egypt.
Ita ko Babila ta yi nasara akan
Masar. In all of this.
Wa'annan abubuwa duka kuwa.
All of this.
Duka wa'annan abubuwa kuwa.
Is because Israel.
Tana nan ne domin Isra'ila.
Honored God with their lips.
Suna ɗaukaka Ubangiji Allah da leɓunan bakunansu.
But their heart was far from him.
Amma ko zukatansu sun yi nesa da Ubangiji Allah.
If you don't care.
Idan ko ba ku kula.
About the word of God.
Akan kalman na Ubangiji Allah ba.
If you don't care.
Idan ba ku ma kula.
What it says about Jesus Christ.
Da abin da ya faɗa game da Yesu Almasihu a kalmarsa ba.
If you don't care.
Idan ko kuka yi watsi.
About doctrine.
Da ainihin koyarwar littafi mai tsarki.
You're honoring God with your lips.
Tabbatacce ko kuna ainihin ɗaukakan Allah da bakunanku ne.
But your heart is far from him.
Amma zukatanku sun yi nesa da gare shi.
And you should have every single expectation.
Koko ku ainihin saurarin dukkan abin da zai zo.
Because God says.
Saboda Allah ya ce.
Everything that happened in the Old Testament, it's warnings for the church. And I want you to think, when Jeremiah starts writing, they've just had
Josiah.
They wiped the Sodomites out of the land. The land was prosperous. The land was filled with people. We know that there were 3 million approximately. When they went into the promised land. So at that time, there were probably 10, 20 million.
A lokacin ko kila ma ana da mutum miliyan 10 ko
there were in the promised land.
Da suka shiga kasar alkawari.
But they
amma dukansu
want to say
suna so su ce
we love Jehovah.
Muna kaunar Jehovah.
But they really wanted to commit adultery.
Amma ko suna kaunar ainihin aikata zina.
With the trees and the rocks.
Da ko ainihin itatuwa da duwatsu da ke tattare da su.
While they said.
Haka ko suka ce.
We worship Jehovah.
Muna bautawa Jehovah.
Verse 28 of Jeremiah 52.
Aya 28 na Irmiya sura 32.
These are the people
wa'annan sune mutane
whom Nebuchadnezzar
wa'annan Nebuchadnezzar bai kama su ya kai su bauta ba.
In the seventh year
a ko shekara ta bakwai
3023 Jews
ainihin Yahudawa 320.
In the 18th year of Nebuchadnezzar
a ko shekara ta 18 na Nebuchadnezzar
he carried away captive from Jerusalem
832
persons.
In
the 23rd year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive of the Jews. 745 persons.
Mutane 1870.
All the persons carried away.
Dukka mutanen Yahudawan da ke gurin an kwashe su zuwa kasar bauta.
4600 people.
Wa'anda aka kwashe su ko ainihin 46,000.
Because they said they worship Jehovah.
Saboda ko suna cewa suna bautawa Yehovah.
When they were worshiping their
idols,
God took them from tens of millions down to 4,600. Don't complain that the Fulani kill a couple hundred people. God's wrath against you is worthy of killing 100 million. If you don't care who you worship, as long as you give him the name Jesus Christ, he will treat you like he treated Judah.
Zai koyi ma'amala da ku kamar yadda yayi wa Yahudawa.
He will treat you like he treated Judah.
Zai ko ainihin mai da ku kamar yadda yayi wa ainihin Yahudawa.
Tens of millions.
Miliyoyi goma.
Down to 4,600.
Sun dawo 46,000.
Maybe there'd be 46,000 Nigerians left.
Ba mamaki ma akwai ko ainihin 46,000 ne suka rage a Nigeria.
Maybe 100,000.
Ba mamaki ma 100,000 ne kawai.
If God treats you like he treated Judah.
yace idan Allah ko yayi da ku kamar yadda yayi wa Yahudawa za mu dawo mutum 110 ne kan 100 karai.
And when Jeremiah came,
lokacin da Irmiya ko yazo,
he kept saying,
ya ci gaba da cewa,
know who God is.
Ko san wane ne Allah yake.
And they didn't want to know.
Basa so ku sani.
Do you actually want to know who Jesus is?
Shin kuna so ku san wane ne Yesu Almasihu?
So many of the doctrines.
Yawancin koyarwa da muke da su.
In so many of your churches.
Yawancin ecclesia da muke da su.
Can be defeated.
Za su ko sha kai.
By the proper handling of one verse of scripture.
Za su sha kai ne idan ka rike ainihin kalma guda ɗaya ne.
And I don't mean all of them with one verse. I mean each one you have serious doctrinal errors.
Yawancin ko ecclesiyoyin mu akwai koyarwa da yawa da suke da matsaloli
that are not deep.
Wa'anda ko ba su da zurfi.
If you read scripture,
idan kuna karanta littafi mai tsarki,
you would realize,
za ku fahimci cewa,
it's easy to say this is wrong.
Za ku iya cewa wannan fatana ba daidai bane.
But you say,
amma kuna cewa,
doctrine divides.
Itta ko ainihin koyarwa kan rarraba kan mutane.
We don't want to think doctrine's important.
Ba wa so mu bai da koyarwa ta zama da muhimmanci.
It will create divisions.
Za ta kawo fasahuwa da bambanci.
It will create divisions.
Za ta kawo bambance-bambance.
Because you reject.
Saboda ko kuna tsayayya.
The idea.
Da wannan ra'ayi.
That Jesus Christ came.
Da cewa Yesu Almasihu ya zo ne.
To divide.
Ya korarraba. Ya korarraba ainihin mutane.
He came to divide families.
Ya zo ya rarraba iyalai.
So that a family of five, there would be two that follow and three that reject.
Idan ko ana da iyali da suke su mutum biyar, uku za su iya su yi kiyayya, biyu su bi shi.
Yes, doctrine divides.
Tabbatacce ko koyarwa kan bambanta mutane.
Because doctrine is Christ.
Saboda ko koyarwa ita ce Kristi.
Christ is the word.
Kristi shine kalmar.
The idea of doctrine.
Ainihin ko wannan ra'ayi ta koyarwa.
And it is a saying that the words of scripture matter.
Ita ko tana nuni ne cewa ainihin littattafai tana da muhimmanci.
What God said about himself matters.
Abinda Allah ke faɗa a kansa yana da muhimmanci sosai.
God warned them.
Allah da kansa ya yi musu gargadi.
Because he knows the heart of man.
Saboda ya san zuciyar mutum.
God warned them.
Allah da kansa ya gargadar da su.
Over and over.
Ya gargadar da su akai akai.
He warned them.
Ya gargadar da su.
You are going to want to worship the things of this world.
Kuna ko neman ku bauta wa gumakan da ke wannan duniya.
So he says in Exodus 34.
Sai yace a cikin littafin Ishaya sura 34.
Starting in verse 12.
Aya 12.
Take heed to yourself.
Ku ko dauka ɗaya ga kowannenku.
Lest you make a covenant.
Saboda ku yi ko alkawari.
With the inhabitants of the land.
Da waɗanda suke wannan ƙasa.
Where you are going.
Inda za ku shiga.
Lest it be a snare in your midst.
Dan kar ta zamanto tarko a tsakaninku.
But you shall destroy their altars.
Amma ko za ku rurrusar da bagadansu.
Break down their sacred pillars.
Ko ƙarya ainihin tsuffan tsayawarsu.
And cut down their wooden images.
Kuma kakkarya dukkan tsofaffi da suka
tsaro. For you shall worship.
Ku ko za ku bauta.
No other god.
Za ku bauta wa wata Allah daban ba.
For the Lord,
saboda shi ubangiji Allah,
whose name is jealous,
wanda ko sunansa ita ce kishi,
is a jealous God.
Shi Allah ne mai kishi.
If you're not working to destroy the churches that profess a false Christ,
idan ko ba ku aiki ku rutsar da ecclesia wanda suke wa'azin Kristi na ƙarya.
If you are not jealous for the name of Jesus Christ,
idan ku Krista ba ku kishin sunan nan na Yesu Almasihu,
then you're doing the works of Satan rather than the work of God. The children of Jesus Christ, the children of God the Father, they know God is a jealous God. His name is jealous. They do not have other gods. They do not say, we're brothers, even though we believe in different gods. They're jealous for the name of God. They're jealous for the name of God. I've been in your churches. Oh man of God, oh man of God! That's the worship of man. Do you think God finds that pleasing? Or do you think he's a jealous God? We just want to speak in tongues. We just want healings. When God says, I spent my spirit and my spirit will guide you to truth. God wants truth. You want signs. God says, a wicked and perverse generation. Seeks after signs. You think God's pleased when you want signs? Rather than truth. Jesus Christ is not signs. Jesus Christ is the truth. If you have no interest in truth, you are an idolater. And you do not know God. And his wrath is upon you. Just like it was upon Aaron and the Israelites, where he said, I want to wipe them off the face of the earth. If you're saying, God will make me rich, he'll make me money, I'll be prosperous. Jesus Christ said,
yes,
on the Sermon on the Mount, no man can serve two masters. You will love the one and hate the other. Man cannot serve God and mammon. If you think church is about physical prosperity, you are an idolater. Go be a Muslim. So that God's wrath will turn away from you. Or repent and seek truth. Because if you don't care about truth, if you don't care about what real prosperity is, for such of these are the kingdom of God.
Allah,
righteousness,
ainihin adalci,
peace,
salama,
justice,
da kuma ainihin adalci,
joy,
farin ciki.
These are the kingdom of God.
Wa'annan su ne suka kamanci mulkin Ubangiji Allah.
Not naira.
Ba kuɗi ba.
That's mammon.
Wannan ko mammon.
Anybody who serves mammon.
Duk wanda yake bautawa mammon.
Anybody who calls on the name of Jesus Christ thinking that will produce mammon.
Duk wanda yake kiran sunan Yesu Almasihu yana ganin kamar sunan zata ba sa kuɗi.
Jesus Christ himself said.
Yesu da kansa yace.
You hate me.
Kuna kiyayyata.
You will love the one and hate the other.
Dole ne ku kaunaci ɗayar ku kuma kiyayyar ɗayar.
Do you understand?
Kun ko fahimci wannan?
Why God?
Me yasa Allah
would send violence to Nigeria?
Zai turo wannan tashe-tashen hankula a Nigeria.
Do you understand?
Kun ko fahimta?
Why he would send poverty?
Dalilin da yasa zai turo fatara da talauci a Nigeria.
Do you understand?
Kun ko fahimta?
Why your nation would be filled with sickness?
Dalilin da yasa kasar ku na cike da cututtuka daban-daban.
Do you understand who God is?
Kun ko fahimci wane ne ma Allah?
Do you understand who God is?
Kun ma fahimci wane ne Allah?
He is a jealous God.
Shi fa Allah ne mai kishi.
He is a jealous God.
Allah ne mai kishi.
And before you go,
ako kafin ku ce cewa
that's the Old Testament.
Wannan ita ce tsohuwar alkawari ne.
That's just the Old Testament.
Ah, haba wannan tsohuwar alkawari ne mun wuce ta.
That was the mean God. That was the mean God.
Ah, lokacin wancan lokacin Allah ne mai fushi. Yanzu ya canza.
God the Father.
Allah Uba.
Not the nice God.
Ah, haba wancan shi ba Allah ne dake yake da kyau ba.
God the Son.
Amma ko Allah da.
James 4:4.
Yakub sura 4 aya 4.
Adulterers and adulteresses.
Masu zina da masu mazinaciya.
Do you not know?
Ba ku sani ba.
The friendship with the world.
Cewa abokantaka da duniya.
Is enmity with God.
It took ainihin gaba ne da Ubangiji Allah.
Whoever therefore wants to be a friend of the world.
Duk wanda ko yake so ya zamanto abokin duniya.
If you're seeking money in this world.
Idan kana neman kuɗi a duniyar nan.
You're a friend of the world.
Kai fa aboki ne na duniya.
Whoever therefore wants to be a friend of the world.
Dukkan wanda ke so yayi abota da duniya.
Makes himself an enemy of God.
Yana mai da kansa ne abokin gaban Allah.
Do you not or do you think?
Ko kuma kuna gani kamar
that the scripture says in vain.
Ile tabi ta fada a banza ne.
The spirit who dwells in us.
Cewa ruhun da ke cikin mu.
Yearns jealously.
Yana ainihin kuka da kishi.
God is the same yesterday.
Allah shi ne na jiya.
He is the same today.
Shi ne ko yau.
He is the same tomorrow.
Shi ne ko na gobe.
It was Jesus Christ who said.
Yesu ne da kansa ya ce.
My name is jealousy.
Ni ne mai suna mai kishi.
Moses saw Jesus on the mountain.
Musa ko ya ga Yesu akan dutse.
No one seen God the Father at any time.
Babu wanda ya taba ganin Allah Uba kowane lokaci.
Moses saw the face of God.
Musa da kansa ya ga fuskar Ubangiji Allah.
It's not the Holy Spirit.
Ba ruhu mai tsarki ya gani ba.
He's a spirit.
Amma ko ruhu ne.
It's not God the Father.
Ba ko Allah Uba ba ne.
No one has seen him at any time.
Ba wanda ya taba ganin Allah Uba.
The one who said.
Amma ko wanda ya ce.
Because they called that golden calf.
Saboda sun mai da wannan dan marakin
Jehovah.
Sun mai da shi ya zamo Jehovah.
The God that delivered us from Egypt.
Wanda shi ne Allah da ya fito da su daga kasar Masar.
He was the God.
Shi ne Allah nan ba.
Jesus Christ is the person of God.
Yesu Almasihu shi ne surar Allah.
He said I'm going to wipe them off the face of the earth.
Yace zan kauda su daga fuskar duniya baki daya.
Don't think God.
Kar ku ga kamar Allah.
Don't think Jesus.
Kar ku ga kamar Yesu Almasihu.
Goes.
Yana nan.
They have to be. That's just so wonderful.
They say, abu ne mai kyau sosai.
They call their idol Jesus.
Suna kiran ainihin allolinsu Yesu Almasihu.
They called their partner of adultery Jesus.
Suna kiran wannan mai lalata da su da sunan Yesu.
And somehow that's going to make.
Suna ganin kamar wannan za ta iya maida.
The groom of the church.
Za ta maida angon ecclesia.
Pleased with the church.
Ya ji daɗin ecclesia.
Because she calls her lovers.
Saboda ita ecclesia tana kiran sa.
That are not her husband.
Ita ecclesia tana kiran masu lalata da ita wanda ba mijinta ba.
She at least calls her lovers Jesus Christ.
Suna kiranta ainihin Yesu Almasihu.
God is not a fool.
Allah ba wawa bane.
It wouldn't fool you.
Shi ko ba zai wauta tare da ku ba.
Why do you think it fools God?
Kuna ganin me wawa zai iya yi?
Doctrine.
Koyarwa.
Matters.
Tana da muhimmanci.
Because doctrine.
Saboda ko koyarwa.
Divides.
Ita ce take rarrabawa.
It's what divides light from darkness.
Ita ce take rarraba tsakanin haske da kuma duhu.
And if the word doesn't do it,
idan ko duniya ba ta yi ba,
God will send other things that will.
Allah da kansa zai turo abubuwa da za ta rarrabar da mutane.
Like Boko Haram.
Kamar su Boko Haram.
Like the Fulani.
Kamar su Fulani.
Like the kidnappers.
Kamar masu sace mutane.
Like the corrupt government.
Kamar cin hanci da rashawa.
Stop complaining.
Ku bar gunaguni.
And repent.
Tuba.
Let me pray. Oh Lord God.
Ya Ubangiji Allah.
I do pray.
Na addu'a.
That you open the eyes of Nigeria.
Ka bude idanun Nigeria.
I sit in amazement.
Su ko ga ainihin al'ajabinka.
I am shocked.
Wannan ko wanda za ta kai su ga sani.
That you have allowed us.
Cewa ka iya barin mu.
Vessels of clay.
Mu ko wanda kayan aiki ne na yumbu.
To speak to so many people.
Mu ko iya yin magana wa mutane da yawa.
Across this country.
A ko dukkan fadin duniyar nan.
But God, let them not look towards us.
Ubangiji kar ka bari su dube mu.
Open their eyes.
Ka bude idanun su.
So they see who you are.
Saboda su gani wane ne kai.
Because that's.
Saboda wannan
salvation.
Ita ce ceto.
Yes.
Inda ceto take kenan.
I beg you, Lord.
Na roƙonka Ubangiji.
Grant the Nigerian church.
Ka ba wa ecclesia da ke Nigeria.
The gift of repentance.
Ainihin kyauta na tuba.
Amen.
Amen.